masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ni gumma tashi lafiya
lafiya kalawo alkhairi kuna lafiya
lafiya lawo ya mutan gida ya New York
kuna nan lafiya limi
to barka da war haka
lafiya
na saurare ku makon da ya wuce ni ma nayi bulaguro
eh ai da ba ai nace kai baki a danga labari ya zo malin da timin sa an ce custom suna abinda suka ga dama to amma Allah da ikonsa an samu na kware kuma daga cikin su wanda su ma sun taimaka abubuwa sun daidaita
to ai aka ce ko ya aka yi komi ya ake zargin al'umma akwai na kware kuma komi yanda aka samu na kware akan samu a ce wai wake ɗaya shi kan bata iri ko
eh maganar ke
to Allah ya musu jagora kuma Allah ya kuma dukan hukumomi da suke ayyuka daban-daban domin a kula da ci gaban al'umma da kuma ci gaban kasa.
Amin, summa amin.
To yau kamar yadda ka ji mun yi bakuwar mawaƙiya.
Haka ne. Ai mofi kenan. Mofi da Adnan.
Mun bakuwar mawaƙiyan da aka dai fi sani da mofi.
Eh mofi, ai da ka ji sunan kamar wata ƴar New York. Ta zama ba New Yorker.
Eh wato to zuwa Anjima aka ce waka baki mai ita ta fi da
aiki
zaka zuwa Anjima za mu ji hira da suka yi da wakilin mu Baraka Bashir a birnin Kano.
Haka.
To kafin mu kai ga haka bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna yau ma ana auren raki na gumma.
Ai auren raki ba dama.
Sai inda mutum ya zaba ke.
Kaca.
To bari mu bude babin da mika gaisuwar fata alheri da taya murna domin waɗannan auren raki da kamar yadda muka ce jerin auren raki da za a yi yau. Za mu fara da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Alhaji Mu'azu Walidas da kuma na Malam Suleiman Yusuf Gudi domin auren ƴaƴansu da za a yi a yau din nan da ƙarfe 10:11 na safe. Za a yi ne a masallacin Izala na ɗaya da ke kan titin Commercial Area a Gombe. To Allah ya sa an yi wannan aure a dace. Muna kuma taya murna ga SP Gambo Isa wanda ya aure da Elsa Rabi'atu Sani Balakusa. An yi wannan aure ne jiya. Sai kuma taya murna ga Alhaji Abbas DFS wanda shi kuma ya aure da ɗansa Yusuf Sanusi Yusuf da aka ɗaura mu aure da amaryarsa Yusra Shehu Anka. Da fata Allah ya ba su zaman lafiya da zuri'a mai amfani.
Amin summa amin. To sai kuma sakon taya murna zuwa ga iyalan gidan Baba Abbas, musamman Alhaji Rufai Sallaman sarkin Gwanjawa da Alhaji Isa Abbas da kuma Alhaji Lukman Abbas shugaban Lux Springwater na auren dan uwansu Alhaji Aminu Mahmud Abbas wanda za a daura gobe Lahadi kenan da amaryarsa Samira Muhammad Kin Jafar. Za a kuma yi zaman ne a Square Akubam. Sai kuma taya murna na daurin auren Zakariya Aminu da aka fi sani da Baba Wura da amaryarsa Iman Abdullah wanda kuma za a daura shi ma a goben Lahadi a gidan Ustaz Ahmed Sa'id sakataren ulama wanda za a yi liyafa kuma a masallacin Alhaji Laminu Alaba. Mahaifin ango shine Alhaji Aminu da ake kira Aminu Boya. To Allah ba da zaman lafiya ya ba da zuri'a ɗaya ba. To sai kuma taya murna zuwa ga mai sauraron mu a koda yaushe Alhaji Baba Kano Aliyu Jada na daurin auren ƴaƴansa guda uku. Ya zai aurar da ƴaƴansa guda uku ne, wato biyu maza ɗaya mace. Na farko shine Muhammad Baba Kano Aliyu da amaryarsa Maryam Muhammad Adamu da kuma Dr. Muhammad Baba Kano Aliyu shi ma da amaryarsa Hawwa Sa'id Abubakar. Sai kuma Rabiu Haruna wanda za a aurar mai da amaryarsa Sa'ida Baba Kano wanda za a yi a yau Asabar kenan da misalin karfe 9 da safin nan a masallacin Juma'a na Agaduguri a garin Jibeta Yola na jihar Adamawa. To da fatan Allah sa albarka ya kuma bada zuri'a ɗaya ba.
Amin. Allah ba da zaman lafiya da zuri'a mai albarka dukkan waɗannan aurereki da za a yi.
Amin summa amin. Amin summa amin.
To bari kuma mu mika gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Reverend Dying Waya wanda Allah ya yi wa rasuwa makon jiya. Za a kuma yi jana'izarsa ranar Talata mai zuwa din nan bayan yin addu'a a majami'ar Ekwa Bishara wanda ke a Kwanga da karfe 10 na safe. Muna mika gaisuwa ta musamman ga mai ɗakin sa Mama Saratu Waya da ƴaƴansa Hannatu Ibrahim da kuma Abigail Waya. Allah ya ƙara jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshe.
Amin summa amin. To sai kuma ta'aziyya zuwa ga iyalan gidan Madugo Ango a zangon Kumasi na rasuwar Baba Wayya da aka shafa addu'ar sa a ranar Alhamis da ta gabata. To Allah ya ji kansa da rahama da sauran magabata baki ɗaya. Amin summa amin.
To bari kuma mu shiga zangon gaishe gaishe baba. To akwai wannan mai sauraron mu a yau da kullum wanda yake cewa ya sha aiko da sakonni baya jin ana karanta kamar yadda muka ce komi kirkin ka baka gaba da gaishe. Yau dai mun dace aka fada kan gaba.
Allah sarki.
Ban san daga cikin
yau yau an zo kan shi kenan.
Aiwa babba sa a cikin su wane ne marubucin wannan ba dan gaishe gaishe ne da muka dibo a shafin mu na Facebook. To bisa ga rubutun Facebook din dai mai sunan shine Abdullahi Laki Fontuwa. Amma sai kuma mai aika sakon yana cewa sunan shi Dalhatu Manjos Gubir Samaru Zaria a Kaduna Nigeria. To muna mika gaisuwa gare su duka. Manjos Gubir yana aika gaisuwa ce ta musamman ga sarkin samarin Zazzau da sardaunan Samaru Zaria Alhaji Bello Sa'idu. To da fatar an tashi lafiya. Gaisuwa fata alheri ta abar ya huce ga Aliku Auta Kafinta Yalwa. Gaisuwa fata alheri ga Aliyu Muhammad dan Fulani Maradawa da Aliko Auta Kafinta Yalwa. Sai kuma Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Nasiru Aliyu Bikiyom, sai Abdulmuttalib Mande Magariya da Mansur Babawuru na fada da kuma Alhaji Nutiya Watekal. Gaisuwar abar ya huce zuwa ga Bashir Tela Lafiyan Bare-bari da Adamu Mai Nasara Wamba da Unusa Tanko Bani Mbaka.
To sai kuma gaisuwar abar ya huce da ya fito daga Ado Salati Goba ga Nabi Lijau. Ya ce da farko ina gaida ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sannan ya ce yana gaida Usaini Dangote Karasuwa da Shehu Adamu Lijau da Tukur Harka Tsohon Garin Lijau da Husaini Ali Mai Gishiri Rijau da Kabiru Tela Rijau da Tinau Mai Kwarya Sabon Garin Rijau. A ƙarshe ya ce yana gaida Jamila da Fati matansa, wato Ado Salati Goma ga Annabi ɗin kenan, dukkaninsu a Rijau.
To baba, kamar yadda muke faɗa kullum, komai kirkin ka baka gama ka
ko kaɗan kuwa,
sabili da haka za mu ja burki nan.
Tuwa da Allah.
To kamar yadda muka sanar, mun yi bakuwa muna tare da Mofi a cikin wannan daki. Ga Mofi a hirata da wakilinmu Baraka Bashir.
Sunana Mofi da Adnan, kamar yadda kowa ya sani, sannan kuma ana kira na Mofi. An haife ni a jihar Kano, inda anan na taso, na yi primary school dina, na yi secondary school dina, duka a nan jihar Kano. Sannan kuma na je na yi ND, na wato national diploma health medical record a nan asibitin Malam Aminu Kano. Banda na ina abubuwa da dama, actually ina aikin fassara, ina I'm a blogger, ma'ana ina da page dina wanda nake managing, ina I'm into entrepreneur, ina sosayar da abubuwa da dama. Sannan kuma to abubuwa da dama gaskiya yanzu haka. Banda tunda farko na ga miki cewa na yi karatu na asibitin Malam Aminu Kano, na yi ND, yanzu kuma ina kan HND ina, wanda insha Allah nan da ƴan watanni haka, ɗaya zuwa biyu zuwa uku, zan kammala insha Allah. Sannan kuma banda waka da fassara, da farko na ce ina harkan blogging, blogging, you know, inda nakan sassaka abubuwa a page ina, akan bani tallan sassaka. Sannan kuma ina harkar labarai, entertainment, you know, da wani gidan TV. Sannan kuma nayi aiki a gidan radio su ma, duka dai ina harhaɗa content, shisa nace miki ina abubuwa da dama. So ina ga wannan shine takaitaccen tarihin Mofi, da ko in ce Mofi.
To kin ce kina blogging, wani irin abubuwa ake sakawa a shi, ake ke saka a shafin internet din?
Yanzu misali idan na ga wani abu wanda ya burge ni, zan yi bincike ne akai, in zauna ba wai zan dauko in yi kaman copy and paste bane ba a'a zan karanci abin san gaskiyan zancen sannan dauko in sa a tsina saboda tsaro kin gane sannan kuma ana bani tallallika haka mutane masu kasuwanci da sana'o'i su masu kan bani in saka a page dina dukan tallata musu da kuma my own personal abu haka zan zauna in tsara abu na kaina ne bi wani labari haka heartbreak soyayya zamantakewa duka in zo in dora a shafi na
to shi shafin naki ana saka murya kenan
eh sosai sosai ana sassaka hadda fuskokin mutane ma dan yawanci fuska na ne ma haka zaki ga ko in zauna in caccanje muryoyi in saka haka dai da sauransu
yawa zamu koma bakin ce kina fassara shi shin a rubuce ne ko wani irin fassara ake yi
eh akwai harkar fina-finai na India da ake juyawa yawanci yanzu zaki ga ana juyawa fassarorin India na movies zuwa Hausa to aikin da nake yi kenan
to baya ga shi kuma fa yanzu kina sana'a biyu kenan
eh bayan da shi ina akwai wani gidan TV da nake wa abubuwa haka su ma a tura musu sannan kuma ina wani harkar ana kiran shi da dandalin warwarewa kwakiya da sun wani company su ma sannan kuma ina wani program shi ma haka a YouTube duka
wace irin takwakiyar ake warwarewa
shakwakiya kowace iri ya shakwakiya shi sa dan likita banda mufi ana kira na likitar shakwakiya likitar wawar shakwakiya za ki kawo matsalaki in sa a shafin sannan kuma a in ji mutane sannan nima in ba da shawara ta akan yadda za a shawo kan matsalar
to biki iba da yawa ba wannan sana'o'i ko sana'a goma magani mai gasa
yawa to shi ne an ce kuma taɓa kiɗi taɓa karatu baka san ta ira wannan za ka samu harkar taka ba to kowanne in kika taɓo mana ciki
kuma kowanne kina ba shi dama da lokacin da ya kamata
gaskiya kan ina ba kowanne dama don ni kaina ban da lokacin kaina don na tuna mamanmu ta kan ce kada wata ranka in na fita kawai a ce in zo ta zo ta ɗau gawana tunda bana ba wa kaina lokaci na fi ba wa sauran abubuwa don karatu ma bana ba shi muhimmancin da nake ba sauran abubuwa entertainment ɗin da nake saboda su na Facebook su kowanne na kan ba shi lokacin su dan ma duk na rami
to kuma kwalliya tana biyan kuɗin sabulu a wannan harka ta nishaɗin
alhamdulillahi kwalliya tana biyan kuɗin sabulu duk da dai abin da ake samu bai wani taka karatare ba amma ka mutum mai kira ka yace gaskiya ina jin dadin abin da kike yi ko ki ci gaba a miki addu'a wannan kadai ma ya ishe ni so duk abin da nake ban na sa ido a wai kuɗi ko mene a'a gaba nake hange da kuma yadda nake sa mutum ina shi
ana kuma taba waka
ya ana waka
to a rera muna
oh I'll get a record coming through with someone new tell them They wanna know. Let go.
Is
that right?
And I used to do me and my time. The long roof and I do try and my time. So now you can do that. Say out with the army.
Let go.
Everybody's asking me why is it?
They wanna know.
Dance a lot of better. Tell me why is it?
They gotta know.
I don't want them burning up to why is it?
Ai malam bakanu wamba New Yorker.
Ai kuwa bofi ana gogwarmaya.
Ana
fadita shi to Allah ya bada nasara.
Amin Allah za a kai nisa.
Kina da tana da yawa sai kuma mako mai zuwa mu karasa. Mu ji kalubale da take tana fuskanta ta fara fuskanta a lokacin da ta fara waɗannan sana'o'i
haka
zuwa yanzu da kuma shawarwarinta ga masu sha'awar shiga irin waɗannan sana'o'i baba labari baba labari ta kama daga hannun baffa Adama reporter
to
a Gombe jihar Adamawa Najeriya labari ne na wata babban latana da ta samu wayar hannu
masha Allah
to ayo har sai da bakin Nasir Adamu Elika.
To yo Allah.
Kai nufin latancin nan ka sha dariya.
To. Shi ke dan dasa waya.
A duk haka sai na tura shi latancin
nan. Shi ke da bismillah.
Wai wata marfila ta dane mijinta ya so mata wayar salula.
To.
To da aka sai mata wayan nan aka sai mata layi. Bata taba tace ba za ta bari ta gwada dan tana da wani dan uwanta da ya shiga birni.
Na'am.
Tara da shekaru ba wanda ya ji dure shi.
Allah sarki.
To da mijinta ya sai mata waya sai ta ga ba wanda ya dace ta fara ba kira
da shi. Sai shi wannan
dan waya sai shi wannan dan uwan. To ta kira duk lokacin da ta kira ashe sai ta samu wayar a kashe. Ka san in aka kace waya sai waya ta gaya baka cewa wannan wayan a kace take ko
haka.
To kullun ta yi waya sai ta ji number muryar mace tana cewa the number you have dialed is switched off. Kullun ta ji waya sai ta ji wata na cewa the number you have dialed is switched off. Shi ke dan ita kuma ba turanci take
ji ba. Eh
haushi ya kama ta.
Ita
ce to bari ta bari sai da misalin karfe 12
na dare. Na dare da am?
Ehe. Kila zai dauki waya.
Haka je. Don ne je yawo ya zuba matarsa za ta dauka ba.
Yawa da ta bari sai can karfe 12 dare ta sake kiran waya. Sai ta sake jin wannan ba. Wannan matan ta ce da dan bayu abdali zai tsau. Ya ci fa. Sai babula ta da ta cikin fushi ta ce wai ta ce baka tura cewa zan yi shi Nasiru ba za ka faɗa ba Nasiru sai na fara faɗa kai ka faɗi yadda ake
to yi ke da
sai babula ta dan ta ce kama mulado mo dana tako banda give me old dickin am
to
di mana
ashe ke ma ba da ba da bulatancin da
ana ba magana a sai dai takarda sai da kammala to Nasiru kai fadi mu ji kai naka bakin
haba mola to moda na tako bandan gimi woldu kina'an
gaskiya wannan turanci ba za ki iya yin shi ba
haba moladomo dana tanko
to
bandan gudmi woldu kina'an ana kokarta
ki yi kokari ke ba ba laifi dan abinda kika faɗi ana amfana.
Eh to ta kai bari fakara mata tunda ku mu da Nasiru ne muke jin latanci kai ba
ji. Eh ni ma ina ji sosai sai dai kila kice ba na fahimta.
Ashe kai ma lauya ne
ku san haka
to kai da ba ina so ki kai faɗa abin da muka faɗa mu da Nasiru faɗi.
Ashe
ji kai baka fahimta ba.
Ji dai ban fahimta ba haka yake.
Wai sai ta ce wai ke algunguma fitinaniya tsabar kankan ba da munafunci ko barci ma ba ka yi kin ka sani. Kin ta saba nake nema in yi magana da dan uwana amma kin ki bari. Wai ba ce wai ta wayan nan ta kasa bacci ashe ita ta take wata mata ce take fama daukan wayan nan ta ba ta
yi Allah
da ba kula ta dace. To malam Haruna babba majoga mun gode da wannan labarin to sai ku ci gaba da aiko mana da labarai sai da hankali za mu rika karantawa to naga malam Bajili na daga fa da hadin sabili zaka tilazum jabirki nan yanzu a madadin
babaya ko makeri
da kuma Nasiru Adamu Elika shi ma da ya mana tafinta. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri.
Mun ke da gidar ku dandali ku shirya fa akwai rawa da su farke ku bani sauti ayyayo ni ko
zan fa girgije ba tsoro kuna gani ai kun san ba koyo ta ku cicicic kowa yana so kuma baya in ba kai girgiza ake irin na kumai na lura ko har rawa fa kuke yi shine na shigo ba ba da lokaci sofa kwarai mu fike gayyatar ku maza da mata ku zo mu taka rawar su bargado Be rocking this new dance up, it's hot. Bubbles come go like, oh my god. Everybody's freaking crazy like that. Zubergado is that new bounce. Got these boys and girls shaking up the town.